Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Nasiru Adamu Elikaya. A jiya Juma'a kasar Rasha ta tabbatar da fara tura man fetur kasar Pakistan da karbar kudin Sin a wajen biya. Tana mai bayanin cewa kasar ta kudancin Asiya bata samu wani ragin biya na musamman ba. Prime Minister Pakistan Shahbaz Sharif ya sanar da cewa ranar Lahadin da ta gabata jirgin da kuma mai na farko daga Rasha ya iso inda ya sauke mai a tashar birnin Karachi na kudancin kasar. Sharif ya shelanta cewa zuwan jirgin mafarin sabuwar hulɗa ce tsakanin Islamabad da Moscow. Daga bisani, ministan sa na fetur ya bayyana cewa Pakistan ta biya a walajar fetur din da kudin Sin wato yuan. Ministan makamashi na Rasha Nikolai Shilginov ya ce ba a rage Pakistan farashin man fetur din ba. Jagoran shiya a yankin kasar Haiti ya ce tallafin jinƙai zuwa Haiti na buƙatar a duba tasirin gungun wasu 'yan bindiga masu makamai da ke jan akalar wasu sassan kasar. Ya bayyana hakan ne gabanin tattauna da ƙungiyar tarayyar Turai a watan gobe. Duk wanda ke son kai kayan jinƙai Haiti to sai ya samu fahimta da gungun Ralph Gonzales, wanda shine Prime Minister St. Vincent de Grenadines, wanda har ila yau shine shugaban al'ummar Amurka ta Kudu da kuma Caribbean, ya bayyana haka a zantawa. Amma dai bai ba da bayanin yanda za a daidaita da gungun ba. Gonzales zai tafi birnin Brussels don taro a madadin yankin NASA da kuma ƙungiyar tarayyar Turai tsakanin ranar 17 da 18 ga watan gobe don gano bakin zaren fitinar a ƙasar ta Haiti, inda kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana, gungun mai ƙarfi ya raba fiye da mutum 160,000 da muhallansu. Masu kare haƙƙin jama'a na yankin na daga waɗanda suka arce, inda ƙungiyoyin duniya kamar ƙungiyar likitoci ta lafiya don kowa ta ce ba ta da tabbacin kare lafiyar jami'anta da kuma waɗanda ake wa jinya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce zai cimma buɗaɗɗe kuma ƙaƙƙarfan tsarin sadarwa tsakanin Amurka da Sin a ziyarar da yake a ƙarshen makon nan. A ziyarar aikin da aka ɗage a watan Fabrairu don zargin wani balan-balan ɗin leƙen asirin ƙasar Sin da ya shawagi a samaniyar Amurka. Jinkadan gabanin kamarin Sin a jiya Juma'a, Blinken ya shaida wa taron manema labaru cewa jami'an Amurka za su yi maganar gaskiya ƙeƙe da Sin kan lamura da dama. Da yake magana a gefen ministan wajen kasar Singapore Vivian Balakrishnan da ya kawo ziyara, Blinken ya ce Amurka za ta tabbatar gasar da ke tsakaninsu da Sin ba za ta juye zuwa fito na fito ba. Ba a da ƙwarin gwiwa sosai cewa ziyarar za ta kawo ƙarshen tsamar da ke tsakanin ƙasashen biyu. A jiya Juma'a, kakakin ma'aikatar wajen Sin Wang Wenbian ya ce Amurka na ɗaukar Sin a matsayin kishiyarta ta farko da kuma abokiyar ƙalubale mai ƙwari, wanda ya ce hakan babban rashin fassara abin yadda yake ne. Ya ce gasar da ke tsakanin Amurka da Sin na rashin sani ya kamata ne da cin zali, kuma zai tura ƙasashen biyu ne fito na fito da kuma raba kan duniya. Babban jami'in diflomasiyyar Saudiya zai ziyarci Tehran, mataki na baya-bayan nan na maido da hulɗar diflomasiyyar tsakanin ƙasashen yankin gabas da tsakiya, a cewar wata sanarwa da Iran ta fitar a jiya Juma'a. Sanarwar ta ce ministan harkokin wajen Saudiya Yarim Faisal bin Farhan zai gana da takwaransa na Iran Hussein Amir Abdullahian a yau Asabar. Ana kuma sa ran Yarim Faisal zai buɗe ofishin jakadancin ƙasar a Tehran a hukumance. Ƙasashen biyu sun ci gaba da gudanar da ayyukansu na diflomasiyya a wannan ƙasa cikin 'yan makonnin nan. Ziyarar ministan harkokin wajen Iran na zuwa ne bayan ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai ƙasar Saudiya a farkon watan Yuni. A watan Maris ne Iran da Saudiya suka amince da sake kulla hulɗar diflomasiyya tare da buɗe ofisoshin jakadanci bayan shafe shekaru 7 ana takun saƙa. Wata babbar nasara ce ta diflomasiyya da ƙasar Sin ta yi shawarwari da rage damar ci gaba da rikici tsakanin Riyadh da Tehran na kai tsaye da kuma a cikin tashe-tashen hankula a yankin. An zargi Iran da kai wasu hare-hare a cikin 'yan shekarun nan bayan ficewar Amurka daga yarjejeniyar nukiliyar da ta kulla da manyan kasashen duniya a shekara ta 2018.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Ah,
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya lokacin ma an tashi lafiya
lafiya ga lawa alheri ya wurin naku
lafiya limi ya naku wajen ya uwoku
ungwan mu lafiya
limi ya
ga ba ni miya ko waje ya ina ungwan mu
ya uwoku
ungwan mu lafiya ga lawa wallahi
ato baba ni ma bari mu buɗe da zama ce ka ba mu labari amma ni zan buɗe ne da kai aka murna yanzu da garin Turawa za daga gilashi ba ana cikakken da shi ana
to gaskiya
ina kai aka murna abun alheri da ya same ka da bazan faɗa ba sai wanda yazo
Allah sarki to Allah kara mana
gani shi ma yazo yazo gani
to Allah kara mana
abun Allah sa mu gama da duniyar nan lafiya Allah ya tabbata da alheri amin summa yauwa san gaddai
na'ura haka
yauwa da ba mu samu amma aka ce gaisuwa bata tsufa ko
haka ne bata lalacewa
kuma musamman ma ga ma'aurata waɗanda fata alheri har su bar wannan duniya ana musu wannan fata alheri
barka
bata yawa to muna ce shi Haruna mamman bako da duk ɗan uwa da abokan arziki murnan auren ƴaƴansu ne Esta Nana Sharifa Haruna mamman da angwanta Malam Umaru Bashir Umaru jami'in kamfanin gidan wuta da ake cewa Nigelec Allah ya sa ni jalalli na haka take a birnin Kwanne. So Allah ya ba da zaman lafiya.
Amin.
Barkan zaman tare.
Amin.
Akwai kuma yau kamar yadda muka yau ma rana ce ta auren raki baba sai inda mutun ya zaba.
Gaskiya.
Aje Ghana, aje Nigeria, aje Niger. Yau rana ta auren raki ce. So bari mu mika wannan gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan Alhaji Bashir Abubakar da na Alhaji Tahir Mahmud sarkin ruwan zazza waɗanda za a daura auren ƴaƴansu tukur Tahir Mahmud da Nabila Bashir Abubakar za a kuma yi wannan auren ne ranar 13 ga wannan wata na Yuni da karfe 11 da rabi na safe a Abubakar Sadiq masallaci Abubakar Sadiq kenan dake lamba 3 ga Ladima Street Dogarawa New Extension Sabon Gari Zaria. Sai kuma wannan gaisuwar fata alheri da taya murna ga Mr. and Mrs. Ilya Obadiah waɗanda za a yi auren ƴaƴansu Jummai Obadiah da Adewale Akandi Idowu. Su kuma wannan auren za a yi shi ne ran 24 ga wannan wata na Yuni baba da karfe 10 na safe a majami'ar Ekwa Newton Jos. To Allah ya ba da zaman lafiya. Allah ya nuna mana wannan ranar ma dai tukunta farko.
Amin summa eh.
Kana kuma ƴan wa Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare mutuka raba baba to. Auren rakin dake hannuna kenan.
Allah sarki to ni kuma ga wannan gaisuwan taya murna ne da fatan alheri zuwa ga majidadin faila na Afirka baki daya wato Alhaji Sai Muhammad a Agege da amaryarsa Hajiya Jami'a Alhaji Ibrahim Mai Kankan magajiyan bari-bari na kuma suke da wanda aka daura auren su a makon da ya gabata to muna musu fatan alheri kuma Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare to sai kuma wannan gaisuwan taya murna ga iyalan gidan Watara a jagorancin sarkin Wangarawan kuma sai Alhaji Ahmad Ibrahim Watara da iyalan gidan Diko a Yalo kuma sai a jagorancin Sheikh Armiyahu Idris Diko wanda za a daura auren ƴan su Faiza Yusuf da angunta Ibrahim bin Ibrahim da za a daura a gobe Lahadi kenan 18 na wannan watan Yuni a fadar sarkin Wangarawa a Yalwa Kumasi da bisalin karfe 10 na safe to Allah ba da zaman lafiya da kuma zara'a tayyiba. Sai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga babanmu wato Khalifa Sheikh Yahya Al-Amin wanda Allah ya albarkace shi da cika shekaru 85 a duniya.
So fa baba.
Cikin koshin lafiya kuma.
Allah ya ba mu dan shiki.
Amin summa amin. Muna
addu'a. Allah ya kara nisan kwana.
Amin amin. Kin gama addu'ar alheri. Kin gama addu'ar baki daya. To Allah kara wa malam lafiya.
Amin amin.
Mu zauna lafiya da juna. Kasa daya, al'umma guda daya.
Zaman lafiya mu shi ne ci gaban kasa.
Mu zauna lafiya da juna. Kasa daya, al'umma guda. Zaman lafiya mu shi ne ci gaban kasa. Ma'ana mu kula da ƴan uwanmu
kariyar da mu tashi hankula da haɗin kai babu matsala al'umma ce kala kala maza mata ƴan ƙanana da manya kuma ga matasa
to bari mu shiga gangan gaishe baba bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci gaisuwa a bari ya huce zuwa ga uwar gida madam Mary Ezekiel Little Gudi Abundoda Bauchi sai honorable Lani Nuhu birthday da yaranta duka Abundoda sai kuma anti Agwai Baiko tare da yaranta Suleiman da matarsa Febo Baiko da ƴan uwansu duka sai kuma muna mika gaisuwa ta alheri da murnar haihuwa zuwa ga malama Roda Rabi Suleiman Auta a Jos Allah ya kara shekaru masu albarka da cikakken lafiya
amin
sai gaisuwa bare huce zuwa ga Hajiya Khadija Hayatu Salisu asibitin koyarwa na ACDU garin Bauchi da mai gidanta da yaransu duka gaisuwa bare huce zuwa ga Haruna Abdullahi na Special School Management Board Bauchi da uwar gidansa Sa'ade da ƴan uwansu duka a garin Alhajere na jihar Yobe Allah ya sa Alhajere nan haka ne
amin
gaisuwa fata alheri zuwa ga zuriyar marigayi Alhaji Waziri Salisu Baban Dudu a Zaria City jihar Kaduna ina kuma mika akwai kawunmu da ya rasu a Nagoma shekaru 30 babanmu da ya kai babanmu da ya rasu shekaru 30 da suka shige babanmu shi ma marigayi Sojiu maza Allah a karfe su in ka ga ba tagwaye ba ne amma an ka ga ɗaya za ka ce ɗaya ne sai abin da ya raba su kawai abin da ya raba su kawai shi ne shi babanmu da Allah ya mashi cikawa shekaru 30 da suka wuce yana ina
haka
yawa yana da ina to in aka kira aka zo aka ce sannan Iliya in aka je da ansa sai ce ai ashe dan Juma ne sun yi kamar kamar MBA sun yi kamar ba ta bace to ya yi shekaru 30 da kuwa ranar Asabar inda ta yi shige to Allah ya albarkaci zuriya to kuma muna mika gaisuwa ga wannan zuriya da ya bari baya da ta yi haɓaka ta hayayyafa ta Allah ya raya wa dukkan Allah ya ƙara mana haɗin kai da zumunci da haƙurin zaman tare.
Amin. To bari mu ka gaisuwa a bari ya huce da kuma godiya wanda ta fito daga Alhaji Sai Muhammad Majidadin Kwaila wato sabo ango kenan da yake mika gaisuwan a bari ya huce da kuma godiya zuwa ga babban limamin limaman kasar Ghana National Chief Imam Sheikh Usman Musa Rubutu da kuma Sheikh Abdul Wadud Harun Sise Zaimul Harkati Tijaniya a Ghana da kuma Sheikh Mu'azza Abdullahi Mu'azza Ajiji da Malam Hassan Ali abokin ango sabon zango Accra da kuma Alhaji Isaka Nate Odawolu na farko wato Akwashonche sarkin musulmi na masarautar Sanfe a Accra da Muntari Ire sabon zango Accra da Abdulrashid Haruna Sharbutu da aka fi sani da babban mutum a unguwar Shukura Accra sai kuma na'ibin unguwar Shukura Malam Aliyu Abidina da Malam Aminu Mai Kankan da Malam Katibu Sirri a Kumasi da kuma Malam Sha'ibu Sisi a Kumasi sai kuma Malam Jargesu da Malam Ali duk a Ajeji da fatan sun tashi lafiya to sai kuma gaisuwa da ta fito daga Aliko Auta Kafinta Yalwa Gindin Akwati Barkin Lami jihar Filato yace ku isar min da gaisuwa zuwa ga Nazifi Ibrahim Rugar Malam jihar Sokoto da Fatima Haddabi mai computer mai yama da Ado Salaki Goma ga Annabi Jau da Hajo Matar Garba mai nama Barkin Ladi da Adamu Yusuf Basa jihar Plateau da Aisha Lawar bin Hambali MP dan Sulba da Usaini Dangote Karasuwa da kuma Ayuba mai saida katako Barkin Ladi da Alma mai jaran waya Dorawan Babuje da Malam Abu Na'ibin Dorawan Babuje da kuma Usaini mai walda Dorawan Babuje da Bashir Kila masu yan bare-bare da kuma JT Lauji Kanduna da fatan sun tashi lafiya.
Yawato baba kamar da muke fada kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa. Dalili da haka bari mu jire da wannan wasika da ta fito daga Hana Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a wanda yake gaida Bello Bello da Mari da ke Radio Nigeria Kaduna da Wasila Yusuf wurin gida da ke Radio Alfidir FM Katsina da Dahiru Dan Kano Rafin Dadi Director Shirye-shirye a gidan Radio Jihar Katsina da Honorable Alhaji Shafi'u Madawaki Imono sai Usman Malika mai ruwa Rose Mutuwa da Fa'ilu Dan Ladi Mahuta sai Isan Baba Ali Direban J5 Garejin Mando Kaduna da fatar an tashi lafiya. Matashi ne da matsafa wai da matsafa
shi ko Allah
ba zan ce da matsafa ba sai dai ce wani matashi ne da a kuskure wai abin da ya faru shi ne da matsafa zan ce ce bari in kyale ta da matsafa
da matsafa da
abin da ya faru shi ne yauwa shi wani matashi da matsafa shi wannan matashi ya wayi gari ne zai aika kudi ai da ya tashi a cikin kuskure dai kawai ka san yanzu dai da ake banki din a hannun kowa yake kamar
eh haka dai ana banki akan waya haka
yawa banki akan waya duk komai zaka iya kai sai da sayarwa akan waya komai dai akan wayanka to shi ke nan wannan matashi yana taba kade sai ya tashi ya tura kudi a wata lamba a wani account ya tura ma wani naira 200
kai
a kuskure to kai kuma a cikin account ɗin shi duka naira 200 ne da biyar to wato aka bar shi da
naira biyar
5,000 kawai
ko 5,000 na amma ok
yawa ya tura to da wani cike wani ya yi kuskure sai ya rasa yadda zai yi sai wata dabara ta zo miki
na'am
sai nan da nan ya dauko wayar nan ya tura ma mai wannan account din da ya tura ma kudi a tako
haka
yace miki ya rubuta miki tako na kai ta kata kwana take ba yace to da fatan kawo ni lafiya ka duba
account
za ka ga yawwa sabon da ya tura miki yace da fatan ka kawo ni lafiya ka duba account ɗinka za ka ga kuɗi na turo maka domin taɓi ne in aka baka domin ka samu ƙarfin gwiwar shiga ƙungiyar ba ta matsafa wai sai ya ce wai haka zai baka damar keta hazo cikin dare domin samun damar zagaya duniya sai ya ce wai sai zagaya duniya kana more rayuwa amma fa kafin ka shiga wannan ƙungiyar duk da wannan kuɗin da aka kafin a karɓe ka sai ka ba da sadakar waɗansu mutane da suke da muhimmanci da kake ƙaunarsu a cikin ciki har da babanka da babarka ya zana dai mutane haka dai to shi ke nan sai kuma sai ce miki amma idan ba ka buƙatar shiga ko kuma ba za ka iya cika waɗannan sharuɗa ba
a bejo da dubu
abokina ai dama ta samu yace wai abokina ma ya ce ga account ɗinsa a tura miki shi ma yana son shiga kungiyar ta ku
kai kai kai
shi wato shi ba zai ba zai fita ba ke da da ba ba zai dawo da kudin nan ba
wato ya ji shiga jiya ke
tanki ni kuma ina son karamin matsayi a wannan kungiyar taku wai yace won yace ina so a karo min kudin kana kuma a kara ga min sharidin da
abin da zai kara saboda ya samu wannan karamin mukabin yanzu kada zuwa da hukuma ya san to kai fa baka san ma abin da kake ciki ba
a to an kila ma baba kila ba kuskure kila wannan mutumin iyayen shi ma kila ba su sun riga mu gidan
ba su rai
ba su da rai
haka
kila ba su da iyayen da ba su lissa abin da duk sai condition da ya ba shi ya ga cewa wannan dan dan fara ne shi to bare nuna mishi shi ba
shi number 1 ne shi
Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.